Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abar ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wata kwararriya kan sha'anin yancin dan adam a Majalisar Dinkin Duniya ta ce a kasar Rasha kuntatawar da ake ma yan tawaye da masu ra'ayi sabanin na hukuma a siyasance da zamantakewa ya zarce na duk wani lokacin baya tun bayan da kasar ta mamaye Ukraine. A rahotanta na farko a matsayinta na jami'ar gabatar da bayanai kan yanayin yancin dan adam a Rasha, Mariana Kadrazova ta gaya ma hukumar kare yancin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya cewa mamaye Ukraine da Rasha ta yi ta dada su kurkuta harkokin yancin dan adam nan da nan. Ta ce dada tauye yancin dan adam da ake yi da niyya a Rasha cikin shekaru 20 da suka gabata ya ta'azzara zuwa manufofin kasar na yanzu na maida duk wani matakin bayyana ra'ayi na daban a matsayin wani babban laifi da kuma nuna goyen bayan yakin da ake yi ta wajen danne masu ra'ayi na daban da yada farfagandar gwamnati da kuma iko da kafafen yada labarai. A daidai lokacin da gwamnatin kasar Turkiya ke jaddada aniyarta ta kare martabar iyali, yan luwadi da madugo da dangoginsu da ke kasar na cewa wannan mataki na dada maida su turmin tsakar gida shalugude a kasar. Yayin da yake jawabi a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce martabar iyali na fuskantar barazana. Kare iyali da kuma martabar iyali tamkar kare makomar dan adam ne, a cewar Erdogan. Ya kara da cewa, ina kira ga dukkanin abokanmu da su nuna sun damu matuka game da batun kare martabar iyali. Yayin da sojojin Somalia da mayakan kabilu masu alaka da su ke ci gaba da fatattakar yan al-Shabab daga yankunan tsakiyar kasar, masu nazarin al'umura na gargadin cewa duk da haka dai kasar na iya fuskantar barazana daga masu da'awar kishin Islama din da ke kan gudu. Sojojin kasar Somalia na kan kaddamar da wani farmaki kan mayakan al-Shabab tun bayan da shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya kaddamar da abin da ya kira cikakken yaki kan mayakan a watan Agustan shekara ta 2022. Mayakan al-Shabab suka tsere daga wasu daga cikin wuraren da suka ja daga a yankin tsakiyar kasar saboda takura su da sojoji da gwamnatin ta yi da kungiyoyin mayakan wurin da kuma hare-haren jiragen sama daga kasashen waje masu dasawa da gwamnati. Duk da wannan ci gaba da aka samu a yaki da ake yi da kungiyoyi masu alaka da al-Qaida, masu nazarin al'amuran tsaro a Somalia sun yi imanin cewa ɗaya daga cikin kalubalolin da ake fuskanta shine kasancewar ƴan bindiga da ke kan hanyar gudu. Yayin da Chani ke bikin karo da goma na zagayowar ranar da ta kaddamar da shirin gina hanyoyi da sauran madafun ci gaba DRI, sabbin alkaluma na nuna cewa yawan basukan da Chani ke baiwa kasashen Afirka ya yi ƙasa fiye da na duk wani lokaci cikin shekaru 20. Wata takardar bayani da masu bincike suka fitar a wannan satin a jami'ar Boston ta ce annobar corona da matsalolin tattalin arziki na cikin gida da kuma sauye-sauyen manufofi da kuma dai damuwa kan makomar basukan da ake baiwa Afirka na daga cikin dalilan da suka sa basukan da ake baiwa Afirka suka yi ƙasa da dala biliyan 2 a karon farko tun bayan da aka kaddamar da shirin na DRI. A ƙarshe, masu gabatar da ƙara na gwamnatin Amurka sun samu Sanata Bob Menendez, mai wakiltar New Jersey da matarsa, da laifin karɓar cin hanci da rashawa. Jiya jama'a, masu gabatar da ƙarar sun bayyana tuhume-tuhumen da suke ma Menendez, ɗan jam'iyyar Democrat mai shekaru 69, kusan shekaru 6 bayan da aka samu rabuwar kawunan masu taya alkali yanke hukunci kan wata tuhuma makamanciyar wannan da aka masa. Wannan tuhuma ta baya-bayan nan ba ta da alaka da ta farko, wadda ke zargin cewa ya karɓi ɗimbin cin hanci don ya matsa lamba ma wasu jami'an gwamnati a madadin wani likita a jihar Florida. Ofishin adana al'amuran tarihi na Majalisar Dattawan Amurka ya ce da alamar dai Menendez ne dan majalisar dattawan Amurka na farko mai ci da aka taba samu da laifuka irin wannan biyu masu alaka. Menendez na shirin sake tsayawa takara don dorawa kan shekaru wajen 30 da yayi a majalisar, kuma a daidai lokacin da jam'iyyar Sati Democrat ke fama da rinjaye mai rauni.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Barka da kasancewa a cikin wannan karshen mako. Duk da kai mako wanne farkon mako ne, kai ba karshen mako bane saboda
lalle ne ka. Muna nan mallan an gaji sosai a New York. Muna nan muna ta gwagwarmaya.
Eh gaskiya kuna nan kun tattarbi manyan shugabannin duniya baki
gaskiya,
inda suka ji kowa ya bayyana irin matsalolin da ke kasashen su daban-daban.
Wato in ka duba ne
abubuwa,
in ka duba kasashe mu, wato jawaban da shugabannin mu suka yi, zaka ga kaman sun hada baki, galibi su sun yi magana akan canza fasalin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya, sannan kuma sun yi magana kan batun kan batun sauyin yanayi, sannan kuma sun yi magana akan batun hulɗa ko mu'amala da sauran kasashen duniya, musamman wanda shugaban Najeriya ke cewa kada a dauki ɗan Afirka a matsayin wasu mabarata ko kuma masu neman tallafi da sauransu, a dauke mu a matsayin abokan hulɗa wanda za a yi mu'amalar kasuwanci, kowa ya amfana da mu, mu ma mu amfana da ƴan uwa. Yace to kaga wannan jawabin gaskiya jawabi ne da ya tafa zuciyar mutane da dama gaskiya.
A gaskiya haka ne, kamar wanda ka faɗa ne, wato sun yi magana kusan da miliyan ɗaya duk da yake ba su haɗu ba, amma abinda ya kamace su ko kuma abinda masu fashin baki ke fatan gani shine a lokacin da za su haɗu wuri guda su yi magana da wato da miliyan ɗaya, ba wai duk da ra'ayinsu ya zo ɗaya ba, amma dai ya zama kowa yana ta kansa. To akan haka nan kasan dama in ana rarrabe sanin ne abubuwa fa za su yi ta wakana ɗaya bayan ɗaya, amma in ana haɗe tsin kyama ɗaurin ki ɗaya to za a ga duk abinda ya zo, to ko da matsala ce za ta zo da sauƙi insha Allah.
Haka nan ne, kuma ka san wani abu, wato a bari ya huce muna nishaɗantar da al'umma, amma baka san mutane da ke sauraren ka ba.
Haka ne,
na gane na fahimci haka ne a lokacin da na gana da ministan tsaron Najeriya, tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar, wanda ya ce wannan shiri baya wuce shi, duk wani shirin da aka yi
Allah sarki
akan kudin zai a cikin kudin sa ne yana saurare don abin da ake yi. Murtala
Allah sarki
wasu labaran wanda ya da kuka yi suka wuce ba ya tuna mun da ce ba sha Allah mun gode kwarai da gaske. To haka kuma na sa akwai mutane dama da suke saurare mu, to muna godiya sosai da wannan kulawa.
Na'am, to kuma muna masa fata alkhairi.
To Murtala, ga wannan sakon taya murna da ta fito daga wato ƴan kungiyar Star Boys kenan, wata kungiya ce ta wasan kwallo da aka yi tun ana yara ake kira Star Boys, yau gashi nan sun zama Star Men kenan, don su dukkan su girma har akwai waɗanda suka ci sarauta ba a cikinsu, daga unguwar Yalwa Kumasi a jagorancin Alhaji Gurunshi, suna taya abokinsu ɗaya daga cikinsu wanda shi ma yanzu haka sarki ne a ƙasar Canada da ake kira Baba Garba Ibrahim Watara, wato matarsa ko kuma Allah ya masa karuwa ya samu ɗa namiji a can ƙasar Canada, wanda za a yi bikin suna a mako mai zuwa, kuma an riga an sa sunan ɗa, wato sunan shi Yusuf Ibrahim Watara. To Allah raya Yusuf Ibrahim Watara, sannan kuma shi mahaifiyar yaro kuma Allah ka bata lafiya da nono mai albarka. Muna mika taya murna zuwa ga ƴan Star Boys baki ɗaya a birnin Kumasi Yalwa.
Thank you.
bare mu shiga bangaren gaishe-gaishen mu kai tsaye inda za mu sami dama mu isar da sakon filin a bar ya huce daga sashen Hausa na Maryar Amurka zuwa ga Ibrahim Musa wada Barikin Ladi a jihar Plateau, sai kuma Sani ne manja kasuwar Barikin Ladi, sai kuma Salihu Isa Fana karamar hukumar mulkin Gandi a Tamba jihar Kebbi Najeriya, sai Sanusi Madate da Magaram da Isu Makeri Madate da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddadi Mai Kwamfuta Mai Yamma da Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Abdullahi Hussein Duku da kuma Faruku Mahekaru ga Sokoto. Filin ga Abar Yahuce na isar da sakon gaisuwa zuwa ga Adamu A. Hamza Daura da Kwamarin Iliyasu Yakubu Digawa da Sanusi Madate da Magaram da Isa Jikan Mai Sajiya Toro. Haka kuma muna so isar da gaisuwa zuwa ga Kantine Mai Kose Bakin Kasuwa Dambam da matan Gali Dirbin Dambam da matar Yakubu Abdullahi Dambam da matan Sale Shehu Shahada Dambam, sai matan shugaba Ajiya Mai Shayi Garkin Daura da matan Alhaji Mustapha Shamado Dambam da matan Nasiru Mai Wankin Hula Dambam da matan Alaramma Malam Mutari Unguwar Kandahar Patisco, sai kuma matar Badisa Patisco da kuma Bala Muhammad Dambam da kuma Ruqayya matar shi Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi. Bari mu kara isar da wannan sakon gaisuwa zuwa ga Alhaji Usman na Katunzu da Alhaji Umaru Buji Katunzu da Usaini Ya Gara Chairman na APC, sai Sani Baushe Buku Mazoji da kuma Aminu Mai Unguwa Buku da Garba Kwabe Buku da Mustapha Jina da Matur, sai Alhaji Gamborengin da Mustapha Mai Kayan Miya Gashuwa da kuma Abubu Mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, sai Yakubu Direban Mota Kano da Garba Sabiola Gashuwa, sai Usman Muhammad Mai Duguri da dukkan masu sauraron wannan shirin mai farin jini maganin hawan jini, inji masu karin magana. Daga ƙarshe muna mika sakon gaisuwa ga Alhaji Umar Forever Gashuwa da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
Tusa kuma gaisuwar Rabar Yahuce ta fito daga Ahmadu Banija da ke Bauchi unguwar Karofin Madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan rediyon VOA murya Amurka. Ya ce fili Rabar Yahuce ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da mai girma Dujuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lame da ke unguwar Danjuma Goje a garin Bauchi da kuma Dallali Kaura na kauran Bauchi mai saida naman kaji a tashar The Spark a garin Bauchi da kuma Doban Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke garin Bauchi a kan titin anguwan Bakaro, sai kuma Hajiya Lauratu Banga da ke unguwar Karofi a gidan sarkin yakin Bauchi da Jamilu Barista na asibitin Baram Gada da ke garin Baram a karamar hukumar Bauchi da Comrade Alkasim Nuhu Abdulkadir Alkasim Yalo kenan a unguwar Bakaro a garin Bauchi. A ƙarshe kuma yake gaida sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa wanda ke garin Langas da ke gunduman birshi na karamar hukumar Bauchi. Sai kuma wannan sakon gaisuwa zuwa ga fili Abar Yahuce ya ce a isar mai da sakon gaisuwa zuwa ga Dr. Sa'idu Sani Badigo da Sale Muhammad Isa Bajoga da Dr. Usaini Mai Maganin Ciwon Hanta Ziddiwa da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Muhammad Lura Arke da Alhaji Buda Dada Potescom, sai kuma Alhaji Adamu Sarkin Sangaru da Alhaji Yahya Muhammad Sangaru da kuma Dan Adda Mai Mai Taranka da Shugaba Mati Taranka, sai kuma Malam Mai Zanin Hula da Yusuf Mai Leda a garin Gololo da Alhaji Sale Haliru Sarkin Zindiwa da Kawu IKD Potescom, sai kuma Hamisu Henry Potescom da daukacin ma'aikatan Sunshine FM a Potescom da Yawale Sani Takai da Alhaji Nasiru Mai Dabino Darkin Kano da Alhaji Umaru Bata Bajoga, sai kuma Alhaji Ali Bata Bajoga da Malami Kura da Ayuba a garin Sarkin Noma da Babawo Mai Taki Toro da Dan Sandan Najeriya Manga Giyade Azare da Ali Reza Zindiwa, sai kuma Abdulkadir Mai Kifi Zindiwa da dukkan ma'aikatan VOA Hausa maza da mata. Sako daga Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Alhaji Sulle Nayashi Turakin Sangaru Bajoga. to sai kuma gaisuwa zuwa ga sarkin musulmin North America Alhaji Yahuza Abubakar wanda a halin yanzu yake ziyara a kasar Ghana da sauran fadawa na sarkin musulmi da fatan duk an tashi lafiya.
Wace tsaraba kake rike da ita ga masu sauraren mu?
To Mallam Murtala, wato tsarabar da nake da ita ita ce labari ne na wasu malamuta guda biyu. Bari misali da ni kaina shine
to
marwaci ne na Kumasi da marwaci ne na Akra, wato kowa ya gawurta, kowa ya shahara a fagen ruwa, ga ruwa ga kwadayi, ka san me ruwa duka bai kwadayi ne.
A'a, gaskiya to abubuwan sun yi yawa,
9-10 kenan. To shi ne shi wannan, wato sun samu labarin juna, wannan na son ya je ya gwada wannan, wannan sai ya gwada wannan, sai shi na Akra ne ya ce to bari ya kai mana kuma sai ziyara su je su gana su gwada juna su ga wane ne lamba daya. Shi na Akra da ya kai a Kumasi, aka kai shi gidan wannan sarkin marowatan Kumasi, suka zauna. Ya bar aka fito da ruwa suka sha ruwa, suka sha ruwa, suka sha ruwa, suka sha ruwa, suka sha ruwa har da rana aka kuma sake shan ruwa, har yamma yayi aka kuma zo da ruwa aka kuma sha. Sai shi da karan ya ga kama a lalle wannan fa makiri ne wanda zai cika bacci da ruwa ta shan hira
ba.
Shike nan malam ya gade abun ba nayi bane, yace a'a ai bari ya sada da ya tafi. Shike nan malam sai suka sallama ce to shike da na goga na ga lafiya ka zan koma. Shike nan sai kama hanya yana tafiya. To ashe shi ma daman ya zo da wani abincin mu na mutanen Ghana, ana ce masa dukunu. Ka san dukunu, ai kana gani ina zuwa da shi office, to dukunun nan ana ci da biyar yaji, sannan kuma ana dama dukunu a sha da madara ko da gyada ko wani abun nan dai ana dama, yadda ka san ana dama fura haka ake dama dukunun nan a sha. Shi kuma mutumin Akra kuma dukunu abincin mutanen Akra ne, ashe akwai ɗaya cikin jakarsa shi ma don tsabar ruwa ana ta kawo ruwa suna sha, amma ya ke fitowa da wannan a ci
saboda
ruwa. Shi ke nan da ya tashi yana tafiya, yana tafiya zai koma Akra. Sai ya samu wuri, ga wani dan ruwa ne dai haka yana kwance sai ya ɗebi ruwan ba dan gaggara kwano ya abin da ya fito da dukunu sai ya dama yana dama yana dama ya kare irin ka dan wani gaggara hannu malam zaka kafa kai ashe na kuma sun ya biyo shi
ya
da ya gama damawa da ya ki yana gamawa saura sha sai na kuma sun yace salamu alaikum da ya jiyo ya ga mutumin sai yace wa alaikum assalam yau kifin nan za su ci abinci sai ya watsa cikin ruwan
la ilaha illallah rasulullah oi saboda an yi ruwa shi da kuma bai bari wani ya ci ba
da dan su sha tare ya zuba ba kifi ya ce da kifi ne kifi ya dama buwa ya zuba buza abincin suka ci to shi ne burdala ake tambaya su wannan mutum biyu
ai baba an babu ai babu ko tantama wai babu ko tantama wannan din da ya kawo ziyarar ya tafi ya dama dukunan nan ai yafi kowa ruwa
to shine eh kenan
shine eh saboda ai shi wancan kaga bai ko kawo abincin ba balle balle na asara dai asaran komai ba
eh haka
shi wannan nashi din ne fa bai ci ba kuma ga yana rajin wannan ba kun ya ci ko kuma ya a wai kawai sai zubar da shi saboda kawai tsananin ruwa ai wannan ba ruwa bane ma wannan ai ban ma sai zan bayyana wannan
ka san ruwa ya kai kawo yana zama mugun kai ne
kai wallahi haka ne to baba anan zamu abin nan don naga jili tana daga mana hannu to haka anan zamu jabirki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai da zuka a madadin
baba ya ku makeri
Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke fatan ku kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya